بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره وإمداد العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقوى ما سأل بركة، وإن جاء الله سبحانه وتعالى يباسي وهلرت وأن مسلاتي من البركة suka girgiri karafi zuwa guda biyu a cikin wa'innan ranuka, wato ranar Litinin da ranar Alhamis, wa alal ahasi Alif, da kuma injiniya Isma'u Hadi, da kuma gasu alarma na Mala Abdulfatah Sani da dai sauran alarmomi da duwan ta'ala ya ba shi kuwa halarta zuwa wannan wuri. Ina yi wa kowa sallama ta addinin musulunci, ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda dama muka faɗi, insha Allah a wannan ranaku guda biyu, ranar Litinin za mu riƙa gabatar da karatun Riyadus Salihin da gwargwadon jami'an gwargwadon fahimtar mu. To haka za ka irin wannan rana mai albarka ta ranar Alhamis, ita kuma za mu riƙa gabatar da muwadda ta Imam Malik. To alhamdulillahi, za mu fara karatun wannan muwadda ɗin a irin wannan rana ta 11 ga watan 1 a miladiyar Annabi Isa 2024, wacce ta yi daidai da 28 ga watan Juma'a, 20 ga watan da 8 dai a cikin watan Juma'a Saniya ne ko Juma'a Saniya. To a hijira ta 1445. To insha Allah za mu fara kaddamar da karatun wannan littafi mai albarka na Imam Malik. To wanda shi wannan Imam Malik ɗin, kafin mu shiga karatu kai tsaye a cikin littafin nan nashi mai albarka, to shi Imam Malik ɗin nan maza Allah tsira da wuce Allah tabbata gare shi, ya gaya mana cewa yubiciku ayyabu liman nasu akbatal ibili fala yajiduna ahadan min alimin madina, wanda malamai suka yi ittifaqi cewa shi ne dai Imam Malik. Ma'ana abinda manzo Allah tsira da abinci Allah tabbata gare shi yake nuna mana a cikin wannan hadisi, cewa mutane sun kusata da su tafiya ne nisa a ma'anarsa kenan, har su gajiyar da raƙuman da suka hau domin wannan tafiyar, amma ba za su samu wani malami, wani mutum ba wanda ya zamo mafiya da malamin Madina, wato shi ne Imam Malik. Kamar yadda malamai suka yi ittifaqi a kan cewa Imam Malik ne Allah ya ƙara mai yarda, wanda dama mu a kan maza ba shi muke bi, kuma a nan muke koyi, duk da dai akwai kuma malaman sauran mazhabobi waɗanda su ma mazhabobi ne waɗanda a duniya waɗanda da an tabbatar da su an kyautata zato a kansu kuma ana bi. To amma wa hususan mu ne nan Najeriya, muna koyi ne da koyarwar mazhabin Imam Malik. To kuma sannan ba haka, shi Imam Malik ɗin nan har yau abin da ya sa ya sanya mu wannan littafin nashi muwadda, dalilin kiran shi da muwadda, ya yi warki da manzon Allah, jira da aminci Allah tabbata gare shi, manzo Allah kira da amin cewa Allah tabbata gare shi yace ya maliku wa in nasa amradini ma'ana ya kai imam malik ka sauwaje mu mutane wata hanya wadda za su taka su bita a cikin al'amarin addini to lokacin da imam malik ya farka saboda wannan umarnin manzo Allah kira da amin cewa Allah tabbata gare shi ya bashi shi kenan sai ya ambaci wannan littafi ya sanya mai suna muwadda a wani ƙaunin kenan sannan kuma a wani ƙaunin shi an ce shi imam malik din ne ma'ana ƙala radiyallahu anhu shi imam malik din da kan shi ne ya faɗi ya ce a wattu kitabi haza ala sittina faqiyan min fuqahai madinati wannan littafin nawa da na yi shi kafin ambace shi da muwadda sai da na fijirar da shi na yi ko kai kawo in kai wajen wannan malamin sai da na kai shi wajen malamai wajen guda 70 daga cikin malaman madinawa ma'ana garin da manzo Allah tsira da abinci Allah tabbata a gare shi ya yi hijira kuma a nan Allah madaukakin sarki ya ɗauki rayuwarsa ma'ana wanda duk abin da ake yi a wurin ba duk abin da ake aiwatarwa alal aqalli iyaye da kakanni an taso ne ana ganin irin da abin da manzo Allah tsira da abinci Allah tabbata a gare shi yake to irin wa'annan malaman abun sai da imam Malik ya fitar da wannan littafin yace amma fa kulluhum dukkan kowanne daga cikin su wata'ani wata ani kai alai yayi mun ittifaki a bisa cewa wannan littafin yayi fa sammaituhu al-muwatta to shi yasa na ambace shi da suna al-muwatta ma'ana abinda aka dace zai iya daukan ma'ana a bisa cewa abinda aka fitarar da shi wajen masana abin kuma suka yi ittifaki da cewa yayi abinda an yi ittifaki an dace akan abinda aka koya to kafin dai mu shiga karatun kai tsaye an ce shi akwai wani kauli da ya zo a bisa cewa shi imam malik ya kasance balan ma allafan muwadda iddahama nafsahu bil ihlas yayin da ya gama shi wannan littafin na muwadda shi imam malik sai ya tunci kanshi da ihlasi yana ganin cewa kai ya zama da cewa shi dan ya samu rabo ya zama da cewa ya ta shigo abinda ya hada na muwaddan ya zama da cewa akwai rabon shi dan ba dan Allah yayi ba fa alqawu fil ba to shi da sai abu sai shi sayyidina imam malik sai da wannan littafin na muwadda sai ya jefa shi a cikin ruwa ta hanyar zai gwada cewa ta hanyar haka yake ganin cewa zai gwada shi ya yi shi ne da ihlasi kuma karɓaɓɓen littafi ne wa ƙala sai ya ce irin talla in dai har shi wannan littafin na muwadda ya jike ba za a zata nufi to ba ni da wata buƙata da shi na san cewa akwai matsala bai samu amsuwa ba to falam ya talla min usul yadda ya jefa wannan littafin na muwadda a cikin wannan ruwan to haka imam malik radiyallahu anhu ya je ya samu wannan littafin to kaga yayi daidai da magana dai da muka yi hadisin da muka yi dai inda bala amal bin niyya ko duk wani abu da niyya yake tabbata to kaga hakan da sayyidina imam malik yayi ya nuna mana cewa ya yi haka ne a bisa domin ya yi istihara ya gane ya littafin ya karɓuwar shi take ya matsayin shi yake a wajen Allah bayan ya gane yadda matsayin shi yake a wajen mutane to a takaice dai haƙila yau mu ɗau Imam al-Bukhari wanda yana ɗaya daga cikin ko kuma in ce shi ne ma shugaban malaman hadisin da duk abin da ya ruwaito a cikin hadisinsa ma'ana littafin hadisinsa ya fi karɓuwa a cikin duniyar musulunci duk da dai akwai malaman da suke ganin ma cewa muwadda ɗin ya ji sahihul bukhari saboda sabon rigayi da shi imam malik din yayi ya riga shi imam bukhari to ga irin abin da yake cewa shidda ma'a dalalatul qadari shi imam bukhari din yake cewa asaukul asani ma'ana mafi ingancin sunadai shi a wajen shi shi imam bukhari yace malikun annafi'in Ali bin Umar ace to shi abu shi babu wani hadisi babu hadisi mafi karfi sunani irin a ce ya biyo ta ni Imam Malik daga Najiu daga Abdullahi dan Umar wannan shaida ce daga Imam Bukhari rahimahullah wadda ya ma Imam Malik to akwai malamai dai da dama wanda su ma dai sun irin wa'annan shedar wa'inda lokaci da cikakken dama ba dole ta ba mu mutum za mu faɗi komai ba sai dai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon mu faɗe shi to a gurguje za mu tafi kan irin yabo da kirari da shi Imam Malik ya samu daga wajen malamai malamai wa'inda duniya wasu take kallo a matsayin malamai ba wa'inda suka nada kansu ba ma'ana wa'inda duniya ta tabbatar da cewa kowane ɗaya daga cikin su malami ne kuma idan ya faɗi magana za a iya amfani da ita a fagen ilimi to an samu ire-iren wa'inda wannan yawan to kafin in faɗi mutum ɗaya ko biyu mu ɗau shi Imam Bukhari ɗin nan da na gama wadi game da yadda bayan Allah nan suka tsaya suka gyara mana hanya hanya ko dan mikakka wadda muna tsare insha Allah a cikin ta to babu karkacewa babu tuntube a cikin ta wallahi awwa sun saukake mana mu addini muna gida kwance a saukake ba wahala muke yin addini Allah ya saka masu da alhaidi Imam Bukhari wai abin da yasa zan kawo wannan ina so in nuna wa mutane taka tsantsan da bayin Allah nan suke yi wajen yadda za su tace mana addini kafin ya riso wajen mu da za ka ga ana samun misali wani wai yana ganin cewa anan Bukhari kaman kaza ko Bukhari kaman kaza idan ma ai aljawabi ya ku dama ai in garmar doki tiyar da ya kai da sukuwa wata ran zai iya fadi kuma alkamalu lillahi ta ta'alla ce shi kadai ne to amma mu sani cewa ba karamin kokari suka yi da jajircewa ba Imam Malik a wajen kokarin yadda za a yi a inganta hadisi dan an yi tufaki ba wanda ya kai shi tsawa ya kula da hadisi kafin ya rubuta shi irin shi Imam Bukhari kan mu manta mun ji irin yaban da ya yi mai Imam Malik to wata rana ya tashi takanasta karo ya tafi wajen wani malami domin ya ansu wani hadisi daga wajen wannan malamin to shikenan sai iska malamin ya shagala akwai wani jaki a kusa da malamin ya ɗauko wani ɗan mazubi haka da sauransa a wani mazubin ba komai awa wai shi abin da yake so idan ya ɗauko mazubin nan wai ya ɗan yi mu wannan jakin wayo domin ya zo wajen shi to shikenan sai ya ce auhamtuhu an samma sha'iru wai na ɗan sanya mai gurguwa fahimta ne da tunanin cewa ya taho don yana zaton cewa akwai sha'ira a ciki ma'ana ya zo ci fa an samtu bi sai na kama shi kaga me kenan za mu lura babu wannan shayar da to amma sai wannan bawan Allah ya ɗan yi ɗan dubarbaru domin ya jawo hankalin wannan jakin to ta wannan dalilin duk yadda imamu bari ya riƙe sirri ya je da niyyar cewa ya je ya ansu wannan hadisa wajen wannan mutum sai ya ce afwan ya sayyidi ma'ana ina nema abuwa da rangon ne abun ka kai shugaba fa inni la a'udul hadisa min mayyat zin alal bahari wallahi ni bazan iya ansa hadisi wajen wanda yake yima dabbobi kariya ba to dai Allah mu dubi wannan lamarin dalilin tazara wa tsakanin su yaje an so wannan hadisi dalilin wajen an sa hadisi saboda wannan dan hikimar da wannan bawan Allah ya to shi Imam Bukhari yana ganin cewa to mutumin da ya madabba haka to ina ga a ce abu an so shi daga wajen manzo Allah ai za a iya samu sakaci to ya ga an so wannan hadisi to dan Allah dan annabi mun ji wayar da irin wayannan bayan Allah to kuma me ya damu da walar da kan wai ka ci wai sai ka tsaya wai ka gano abu kaza ka gano abu kaza ka to ai duk irin wayannan abubuwan fiya bakin gurgudu Allah ya yi masa sun kai sun dai ka sun tace abu ne ko kuma sun tace mara kyau ne wanda mu ba ma mu da idan lekawa din mu makahi ne game da irin wannan gun bare mu gano bare mu zo mu ci za mu tace to Allah subhanahu wataala ya sa mu dace sai kamar yadda na ce wani irin yabo daga cikin ɗan yabubbukan da malamai suka yi mai to a takaice zan kawo magana malami ɗaya zuwa biyu domin mu shiga kan cikin karatun kai tsaye akwai Ibnu Mahdi wani malami ne ya ce ma baqiya ala wajhil ard aminun ala hadithi rasulillahi min malik wani mutum Bewan zuba a doron ƙasar nan wanda ya fi zama amintacce a bisa hadisan manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata gare shi kamar Imamu Malik to saboda haka mun ji irin yaban da shi Imamu Mahdi ibnul Mahdi din nan yayi mai to kuma akwai wani malami ana ce mai shi ma ibnu Hurmuza shi kuma ga abin da yake wadi game da Imamu Malik yana ce wata rana ne yana a cikin daki to yana tare da wata kuyangarsa wata rana to shi kenan sai ji kamar an fanka sakowa sai yake tambayar ta wai waye wannan mutumin da yake fanka sakowa to shi kenan da ta lego falam tara illa malikan ba ta kowa ba sai Imamu Malik to shikenan tace fada kautu zalika lahu sai na ambata masa cewa ni Imamu Malik na gani fa kaza sai ce idan kudihi fa innahu alimun ba zai ki kira shi domin wannan wanda kike gani ya zo ai shine malamin mutane baki daya to a takaice akwai irin yabo yabo wanda malamai suka yi mai Imam Malik wanda kuma ai karshen dai yabo da kirari ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gama mai tunda ya faɗi ya hadisin da na kawo ya ce yushiku ayya jariban nasu atbadal ibli wala yajiduna ahadan min alimil madina to kaga koda wani ya bai ko ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama ya bai shi saboda haka a takaice wannan shine Imam Malik a gurguje kuma wannan shine littafin shi muwadda wanda insha Allah za mu shiga cikin littafin muwadda din kai tsaye da izinin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace Allah ya ba mu albarka masu albarka sai bismillahir rahmanir rahim muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Allah ya salati a bisa shugaban mu annabi muhammadu wa ala alihi tare da alayen annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa sahabihi da sahabbansa to malam ya fara da cewa kitabu utus salah wannan littafi ne wanda zai yi mana magana akan bayanin lokutan sallah ce babu hutun sallah babi a cikin bayanin lokutan sallah awa ola yace haddathani yahya yayi mana hadisi ko ya zantan mani din yahya din yahya dan yahya al-laythiyyu al-laythi to shi wannan yahya din ibnu yahya al-laythi yana daga cikin manyan almajiran imamu malik kamar yadda shi ma imamu shafi'i shi ma yana daga cikin manyan manyan almajiran imamu malik to kuma ita muwatta din nan da muke gani akwai Musa ɗinta kala-kala to ya danganta mu dai mafi yawanci wadda muka ansa ta shirwa ya haya ɗin nan ce akwai kuma wasu ɓangarori kuma inda ba ruwaye shi ya haya ɗin suke aiki da ita ba wanda kila an samu imamu malik radiyallahu anhu kila ya ƙara wani abu to su sun rutsar da shi a can amma nan ba a rutsar da shi ba ko kuma ya rage wani abu saboda ya ƙara bincike kila ya gane cewa akwai matsala a cikin abin kila ya rage wani abu to mu dai a takaice ruwaya yahya muke amfani da ita mu a nan yankin ko kuma in ce ma a yankin Najeriya tunda ni dai Allah bai taɓa nuna min irin waccan din ba wannan dai muke gani kuma ita muke amfani da ita to kuma mafi yawancin hadisan wadda ba duka ba amma mafi yawancin su ingantattu ne wanda ba ingantattu ba ɗan tsararru ne ɗan kaɗan ne awa ya ce an malik bin anas ya so daga malik ɗan anas wa an ibn shahab ya so daga ibn shahab shi imam malik yace anna umar ibn abdul aziz haqiqa umar dan abdul aziz akhara salata yawman ya jinkirta sallah wata rana ma'ana bai wuce akan lokaci ba wanda wasu malamai sun ce suna ganin wannan sallan ma kuma arwai to cewa sallan da asar ce fa da khala alaihi urwatu bin zubay to shikenan bayan ya jinkirta sallan nan bai yi ta ba sai urwatu dan zubayr ya shigo wajensa fa akbarahu to shikenan sai ya bashi labari shi urwatu dan zubayr ya bashi labari annal mugirata bin shubata cewa mugirata dan shuba akhara salata yawman ya jinkirta sallah wata rana ma'ana bai yi ta akan lokacin ta ba wa huwa bil kufa yana a kufa fada ala alaihi mas'ud shikenan sai fada ala alaihi abu mas'ud shikenan sai abu mas'ud ya shigo wajensa al ansari ma'ana mutumin madina fa qala sai ce ma hadha ya mujira me wannan ya mujira kaman ya naga haka ya kai mujira ma'ana yana turunta shi kenan akan sallah in yin sallah akan lokaci sai ce alaysa kad alimta shin baka sani bane anna jibrila cewa mala'ika jibrilu nazala ya sauko fa salla sai sallah asuba ma'ana daidai lokacin sallah asuba sai mala'ika jibril ya sauko a irin wannan lokacin sai sallah asuba fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ma sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya sallah asuba ma'ana mun lura da hadisin ba wai yana nihin cewa manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi a wannan lokacin aka koya mai sallah a'a lokacin sallah aka sanar da annabi dama ana yin sallai ko kafin shi zuwan mala'ika jibril ya sanar da annabi lokacin sallah to shikenan sun ma sallah sannan kuma mala'ika jibril sai ya bari lokacin azhar sai ƙara dawowa sai sallar azhar fa sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya sallar azhar anan ma malaika jibril ya nuna manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi wannan shine lokacin sallar azhar thumma salla sannan ya sallar al'asr fa sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya sallar al'asr dan ba mun samu lokacin sallah ta uku kenan a cikin sallolin da ake yi a wuri thumma salla sannan ya sallar magariba haka ne ko aina fadil al'asr ko fa sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya sallar magariba kaga shi ma wannan ya ambata mana lokacin sallar magariba thumma salla sanna ya salla isha'i fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi sallar isha'i thumma qala sanna ya ce bihaza umirtu da wannan ne aka da wannan ya tambaye shi bihaza umirtu da wannan ne aka umarce ni fa qala umar ibn abdul aziz to lokacin da ya gama fadi mai sai Umar ibn Abdul Aziz ya ce ikilan ma to Abdul Sufi ya wata ka san bai mai da shi ka san ba abin da kake santarwa ya kai urwa saboda yana so ya nuna mai mallan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa in mai danganta abu da annabi to annabi ha abu koyi to dole ne kuma ai koyi da shi daga kana lafi fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika koyi mai kyau ya zamo gare ku a wajen manzon Allah shi yasa yayi mai wani yayi mai kashe ni ka san ma abin da kake zantawa an fahimta sai awa inna jibril huwa allazi aqama li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waqt as-salah shin kana nufin cewa mala'ika jibril shi ya tsaida ma manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi lokacin sallah sai kazalika kana bashir ibn abi mas'ud al-ansari yuhaddisu an ali sai kaga irin wannan magana da na fadi ma na zantan mata to irin ta ne dai abu mas'ud al-ansari ya zamo yana zantan da irin wannan magana da kajina wadi ma daga babansa to kuma kaga ya alintu da shi ya tabbatar da cewa shi suka ne ba zai fadi abin da ba daidai ba to a wannan lokacin ne muka samu lokutan sallan da muka zo muna aiwatar da su salla asuba azhar la'asr magariba isha'i ko da dama ala yasu sai malaika jibril ya zo ya tsaida manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi lokutan sallan to kuma kan mu manta cewa muna yin bayani ne a cikin kitabu ku salatu ko to alhamdulillah wannan shine hadisi na farko ce sai hadisi da bi ce qala urwatu ya ce wala kada haddathatni aisha haqiqa aisha ummul mu'minin radiyallahu anha ta zantan mani zauj annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ita matan ma'aiki ce manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-asr haqiqa manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya zamo yana yin sallar al-asr wash-shamsu fi hujrata lokacin rana tana a cikin ɗakin tana da Aisha ma'ana da rana tana a cikin ɗakinta kamla an ta zura kafin ta hau saman ɗakinta ma'ana ta fita har ta dan huta ɗakinta ta hau sama fitin ma'ana tana ganin rana a cikin ɗakinta a irin wannan lokacin ne manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yake sallar al'asr to idan muka lura za mu lura da lokacin da aka ce ana yin sallar al'asr lokacin da rana kamar a ce ɗakin ka yana a gaba a yamma lokacin da rana ya zama da cewa tana haska dakin ka ma'ana ba ta riga ta wuce har ta hau saman rufin dakin ka ba to kaga wannan yana nuna mana cewa manzo Allah ya rayu sallallahu alaihi da wuri domin dama babu sallah babu lokacin da ya fi falala a cikin lokutan sallah irin ayyuka a farkon lokacin ta yawa duk da misali akwai misauka kamar da sallah in ba da misali da sallah azan za mu ji hadisai suna nuni annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a sanyaya yawa sallah azan ne ku saboda lokacin rana domin tsananin zafi yana daga sirrin wutar jahannama to kaga wannan mu dai a mazhabin malikiya sai an ɗauki wannan a matsayin mustahabi a ɗan bari sai rana ta ɗan lafa haka to amma da an ce ma zai in ba da misali tun da musulunci duk ya koya mana komai yawa in ka ce dole sai ka yi la'akari da agogo to su lokacin da babu agogon ba. Ba wai a tsaya ana tarjingimin lokutan sallah da kai ba an ba da wama wani an ce ga lokacin sallah azza idan rana ta yi tsawali ma'ana inuwarka ta gama taiwa matuƙa dama da gari ya waye an za ka ga inuwarka ta miƙe daga kan yamma to haka za ta yi tattauwa tana tattauwa har ta zo jikin cikinka to da ta zo jikin cikinka da ta matsa ta ɗan gauta ko yare. To shi kenan wa lokacin sallah azhar ya yi to kaga kenan ƙarhe 12 da minti 40 ko kuma in dauka cewa duk yanayi ƙarhe da lokacin sallah azhar ya yi kuma in ka yi ta a wannan lokacin ka yi ta a lokacin da aka fi so a yi ta da zaran an fahimci to amma ita tana da mutari ne mai tsawo sabanin irin sallar da muka gama wato sallar magariba domin ita lokacin ta mai kunci ne ko to mu lura da wannan to mun ji dai a lokacin da manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yake sallar la'asar sai hadisi da uku yace wa haddathani yahya yahya yayi mana hadisi an malikin ya anso daga imamu malik an zaid bin aslama ya anso daga Zaid dan Aslama an ada ibn Yasar ya anso daga ada dan Yasar annahu qol cewa ada dan Yasar ya ce ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wajen manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi fas'alahu sai tambayi manzo Allah an waqati salati subh game da lokacin sallah asuba kage yana tambayar wani lokaci ne lokacin sallah asuba qal to shikenan sai yace fasakata an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yayi mai shiru kage manzo Allah bai bashi amsa ba a daidai wannan lokacin hatta idza kana min al-gadi kage yayi tambaya ba ansa ba wani jawabi to amma sai jira bai yi garaji ba saboda ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji abin da yake har sai da gobe ta zo sallar subha sai manzo Allah ya salla asuba hina qala al-fajr lokacin da al-fajr ya huto thumma sallar subha min al-gadi sannan kuma ya ƙara yin wata rana ta ƙara zuwa sai ya ƙara yin sallar asuba ba'da an asfara bayan gari ya dan yi haske haka sun makala sannan a wannan lokacin ne wa za a ba wannan mutumin ansa an fahimta sai aina sa'ilu ina mai tambaya an waqati salawa game da lokacin sallah wanda ya tambaye ala yace ha ana za ya rasulullah gani ne ya manzo Allah ni ke tambaya fa qala sai annabi yace ma baina hadain makanin wadannan lokuta guda biyu da ka gani an fahimta jiya da shekaran jiya ke da ko jiya ne to wata ce duk lokacin sallah mana annabi sallallahu alaihi wasallam idan muka lura me yake so ni yar wan lokacin iya ma'ana da wanda ya wancan lokacin da wanda kuma irin annabi yau da ya jinkin da sai da gari ya dage aske to yana nuna cewa duk lokaci ne wanda ya halatta ai sallah asuba kuma mutarin ta ne kuma lokacin ta bai wuce ba ai mun gane ko to Allah ya kara mana gani sai hadisi na hudu za a ji dai muna ta jin karatu ai dama irin haka yana da amfani ya zamana cewa kuma ai saboda akwai ɗan makaranta ɗan uwa na ɗalibai ana so a ɗan riƙa koyo haka gara a ɗan riƙa ɗan yin bayanin takaitacce in an zo wata nukuɗar bayanin sai a tsaya ai ce wa da tsani ya haya ce ya haya kuma ya zanta